zuciya ganin idaniya da sawa da gaskiya wanda zuciya ta adana wasa da dariya jini da jijiya sana'a ta raba rabo haɗi na rabana kira na waiwaya amsa na tambaya salo na masu sammu bai kama da latsana kamar hawainiya anan sarauniya da matsayi da martabar kiza na zayyana roƙo da magiya masoyi masoyiya makanyi wa junan makanya boda jinjina makanya cikiya kamar mu a duniya samun mazaiwiya dan gaskiya muka gina sani da ilimi yaro da malami hakan muke da ni nake yabo ake mana kyanki duniya murmushin ki duniya sabta irin ta take da me za a dangana batu na ni dake kalamai a tsarkake samun kamar kini guri na babu na tuna ina kina iya kuma zan ta ajiya faɗa nake hawaye na zuba idanuna ni dake an san mani dake na kula kina yi tattali gare ki sai tambaya an bani babu ki kai da mani zana samu abar so kamar ki mata ku sallama